fola shuwa da kike min dauna hakikanin gaskiya kaunan ki nake tuna zo da na zauna ne ban yi magana kadi wani labada kafin mankara sai ka ja tuma da mankara kina walkiya so when you come in I'm sure dare dare na you are kind I love you.